أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ina tsammanin 16 ne ko 16 ga watan Zulqa'da hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya daidai da 26 ga watan 6 shekara ta 2021 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muqaddimatul Iziyya na babban littafi na babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullah inda muke bibiyar sharhi da ta'aliki da ƙarin bayani daga babban malami ainihin wato Dr. kuma Professor Muhammad Al-Mansur Sakkwato hafizahullah a cikin littafin sa Fathu Rabbil Bariya wannan kuma shine darasi na ainihin wato 55 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata muna nan dai a cikin babin da yake magana akan sallar kasru sallar wato tafiya inda malam ya kawo mana wasu dalilan daban da suke bayani akan rashin iyakance tsawon lokacin da in mutun yayi za a ce ainihin wato ya cika sallah inda mun ka kawo athar daga sahabbai da kuma ainihin wato tabi'ai kaman athar da muka samu daga Nana Aisha radiyallahu anha da kuma athar daga ainihin Sayyidina Ali wanda shi ya iyakance muddatul itimam wato shine kwana 10 an karbo daga Hasan al-Basri yake cewa matukar bai ainihin wato yanayin kasarun sallah matukar dai bai zo gari ba sannan mun karanta wani athar wato daga ainihin Sa'ad bin Abi Waqqas inda Al-Miswar bin Makharama yake cewa Sa'ad ya zauna kwana 40 a wani gari cikin Al-Qaryun Sham kuma yanayin kasarun sallah sannan aka ce Anas dan Malik shi ma yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a wani gari da ake kira Ramu Hurmuz wato ainihin wato sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun zauna a wani gari da ake kiransa Ramu Hurmuz wato har tsawon wata 19 kuma suna yin kasaro haka kuma an karbo wani athar daga Nafi inda yake cewa Abdullahi dan Umar ya zauna a kasar Azerbaijan tsawon wata 6 yana yin sallah raka'a 2 ta kasaro sannan mun karanta wani athar daga Hafs bin Ubaidillah inda yake cewa Anas dan Malik radiyallahu anhu ya zauna tsawon wata 2 a Sham kuma yana yin sallar irin ta matafi ma'ana kasaru to sannan akwai athar daga Hasan al-Basri inda yake cewa na zauna da ni da Abdurrahman bin Samura a garin Kabul cikin kasar Afghanistan shekara 2 yace ainihin wato Abdurrahman bin Samura yana yin kasaru to haka dai har muka kai ga maganar Sheikh ainihin wato Ibn Uthaymeen inda yake cewa idan muka koma zuwa ga abinda zahirin alqur'ani da sunna suke magana akai to zamu samu cewa lalle kaulin da Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam ya zaba cewa babu wani iyaka da in mutun zai yi a gari za a ce ya cika sallah wannan shine kauli sahihi domin babu wani dalili da ya sabawa ainihin wato wannan kaulin wato dalili ingantacce. To bayan nan kuma sai muka karanta halaccin wato matafiyi ya bi mazauni sallah, da kuma akasin haka wato ana iya samun mazauni ya bi matafiyi sallah ko matafiyi ya bi mazauni sallah. Shi ma dai nan mun tattauna, mun karanta wasu daga cikin hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ainihin wato a karkashin wannan. Sannan mun karanta wata fa'ida game da rashin wajabcin niyyar kasaru, kamar yanda anan shi ma muka ce wasu sai kaga sun yi tafiya an ance za a yi kasaru su ce basu dauko niyya ba, to shi ma nan muka ji kaulin ahmatu salaf cewa ba sai an wato mutun ya kudurce yayi niyyar cewa zai yi kasaru ba, matukar sunan sa matafi kawai zai yi kasaru ne. To bayan nan sai muka shiga cikin wani fasali da yake magana akan hada salloli guda biyu a halin tafiya, domin an yi wato sauki akai guda biyu, akwai kasarun kuma akwai hada sallah, inda muka samu hada sallah ya rabu kashi ko kuma yana da sifa guda uku, akwai jam'u taqdim, akwai jam'u ta'khir, akwai jam'u suri. To shi jam'u taqdim da jam'u ta'khir akwai goyen bayan ayoyi da hadisai akan ko dai ka jawo sallar gaba ka hada ta da ta bayan ta kai ta a lokacin ta farko din, ko kuma ka dauki ta farkon ka tura ta ka hada su da sallar da take gabanta kai su gaba daya a lokacin ta gaba din ta biyu din kenan. Wannan duk gaba daya tsakanin magariba da isha ko wannan ko azhar da al'asar, duk wannan an samu hadisi akan haka. Amma wato jam'i suri wanda za a ce jam'i suri wannan kamar yanda muka ji kawai ijtihadi ne na wasu cikin malamai cewa zaka hada sallar amma ita ta farkon sai ka jinkirta ta sai kai ta a ƙarshen lokacin ta, ita kuma ta biyin ka yi ta a farkon lokaci, sai zamto ta farko ka yi ta a ƙarshen lokaci, ta biyu ka yi ta a farkon lokaci, kamar kowace sallah ka yi ta a lokacinta. Wannan shi ne jam'i suri. To wannan shi ne gaskiya babu wani hadithi ingantacce da ya magana akan jam'i suri kamar yadda muka karanta satin da ya gabata. Ko mun karanta wata fa'ida cewa shi ma hada sallolin ba sai an yi niyya ba, la tajibu niyatul jam'i baina salatayn, ba wajibi bane sai an yi niyya in za a hada sallolin guda biyu. Ka zo da niyyar za ka yi magariba kawai, sai ka tarar masallacin su kuma za su hada magariba ne da isha, shikenan ba za ka ce kai iya niyyar magariba kai dan haka magariba za ka yi ka tafi ka gida ba, sai kai tsaya ai hada sallolin da kai, domin ba wajibi bane sai an yi niyyar hada sallah sannan ake hadawa. Ina fata an gane. Sannan sai muka tsaya akan fa'ida as-sukuna bil madinatil jami'iyya. Ko قال المؤلف رحمه الله تعالى الدكتور yake cewa ga wata fa'idar ita ma, ina hukuncin as-sukuna zama bil madinatil jami'iyya wato a jami'a, idan mutun ya tafi wani gari ko ya tafi wata ƙasa karatu a matsayin sa na dalibi da yake wannan karatu a wannan gari ko a wannan ƙasa da ba ta su ba, to ina hukuncin tunda zai zauna wani zai yi shekara uku, wani zai yi shekara biyu, wani shekara biyu da rabi, ya danganta da me yaje karantawa kuma da tsawon karatun ko tsawon shekarun da ake dauka a abin da yaje karantawa din. To ina hukuncin sallar sa idan ya je wannan garin, misali daga nan sai mutun ya tafi Abu Zaria ko kuma ainihin wato daga nan mutun ya tafi abin nan Dan Podium Sokoto, ko mutun ya tafi Unimet can Maiduguri misali a matsayin sa na Dan Kano. To shin in yaje can Maiduguri ko yaje Sokoto ko yaje Abu Zaria,
to yanzu shi zai ci gaba da cika sallah
ko kuma zai ci gaba da yin kasaro, tunda zai je kila akalla zai yi semester guda a can, sai ya gama semester zai dawo, to a tsawon wannan semester kuma kaga akalla wata uku ko wani abu mai kama da haka, ko kuma wanda zai ma bar kasar ya tafi wata kasar da sai ya yi shekara ɗaya ko shekara biyu kafin ya dawo kasar su ko garin su. To yanzu a wannan zaman da yake yaya al'amarin yake, zai cika sallah ko kuma zai yi kasaru? Mala yace at-talibul ladhi yaskunu bil madinatil jami'iyya, wato dalibin da yake zaune a cikin birnin da jami'a take inda yake karatu, yu'tabaru muqiman la musafira, to an dauke shi ne a matsayin mazauni ba matafi ba. Mutum ya tafi daga nan Sokoto ko Abu Zaria ko duk inda muka bada misali, to idan yaje can shin shi matafiyi ne zai ci gaba da yin kasaru ko kuma a'a shi mazauni ne zai cika sallah? To anan sai malam yake ce mana yu'tabaru an dauke shi ne muqiman a matsayin mazaunin gari, la musafiran ba a matafiyi ba, wa alaihi akan haka fala yushra'u lahul qasr ba a shar'anta masa yin qasr ba fi muddati iqamatihi a tsawon zaman sa a wannan garin ko a wannan jami'a din hatta tantahi fatratuhu ad-dirasiyya ba a shar'anta masa yin qasr ba a tsawon zaman sa a wannan garin ko wannan kasar har lokacin sa na gama karatu ya kare wa kadhalika haka ma hukuncin yake man ata ghaira baldatihi wanda yaje wani gari da ba nasu ba litadribil askari domin training irin na soja misali kawai sai aka ce an dauki wani ma'aikaci ko dan sanda ko soja zai je Enugu yaje yayi wani training ko zai je Lagos yayi wani training to yanzu in yaje can a matsayin yaje wani gari da ba garin sa ba domin yin training irin na soja ko wani abu mai kama da haka shin shi mazauni ne zai ci gaba da cika sallah ko kuma za a dauke shi a matsayin matafiyi ne zai ci gaba da yin kasaro yake cewa aulil khidmati fi muddatin muayyana a wani lokaci abin ayyanawa kila zai je sati 4 ko sati 6 ko sati 8 ko wata 2 ko wani abu mai kama da haka aulil khidmati alwataniya ko kuma ga mutumin da ya tafi hidimar kasa NYSC daga nan an tura mutum Gombe ko an tura shi Katsina ko an tura shi Jigawa ko an tura shi Bauchi misali to yanzu in yaje zai yi shekara guda ne a can wajen NYSC to shi in yaje can matafiyi ne shi ko kuma mazauni ta yanda in ya tashi sallah cikawa zai yi idan mazauni ne in kuma matafiyi ne kasaro zai yi aw na hawo zalika ko makamancin haka wa yaqsuru fi safarihi amma zai iya yin kasaro a lokacin tafiyarsa baina baldatihi wa bainal madinatil jami'iyya tsakanin garinsu da garin da jami'a su take inda yake zuwa yana karatu a wannan hanyar zahaban tafiya wa audatan da dawowa zai yi kasaro li annahu saboda shi hina izin a lokacin tafiyarsa daga garinsu zuwa inda yake karatu ko daga inda yake karatu zuwa garinsu musafirun matafiyi ne wallahu a'lam wannan ita ce magana da doktor ya kawo anan dan haka kaga kenan da wanda ya tafi karatu da wanda ya tafi hidimar kasa da wanda ya tafi wani training ko wani course wani gari ko wata kasa da wanda ya tafi ainin NYSC ko hidimar kasa dukkaninsu in suka sauka a inda suka je to su za su cika sallah amma a hanyar su ta tafiya matafiya ne a hanyar su ta dawowa matafiya ne wallahu a'lam
مفهوم
تو سي وتا مساله كما موجب الجمع بين الصلاتين منين يكي ترساسا كو يكي وجبتا a hada tsakanin salloli guda biyu ne wane dalili ne yake sa hada salloli ya zama wajibi kawai sai an hada tsakanin magariba da isha ko sai an hada tsakanin azhar da al'asar ana samun takaddama da yawa akan irin wannan shin idan aka ga gari kawai hadari ya taso za a iya hada salloli ayi sallah kowa ya tafi gida to shine malamin ke cewa mujibul jam abin da yake wajabta jam'i hada salloli ko hadawa bainar salatai ne tsakanin salloli guda biyu qala al-musannif wa yajma'u bainal maghribi wal isha mutun zai iya hada tsakanin magariba ne da isha lil matari wahdahu saboda ruwan sama shi kadai saboda ruwan sama shi kadai to wannan zai iya sa masallaci su hada tsakanin magariba da isha su yi a magariba su tafiya su gida aw ma'az-zulmati wat-tin ko kuma a hada sallah tsakanin magariba da isha ko azhar da al'asar sai dai magariba da isha tunda an yi magana zulma ma'az-zulmati tare da duhu wat-tini da chabi ma'ana ruwan sama yanzu an dauke shi ba ruwan sama ake
amma kuma
ba ruwan sama ake ba, an yi ruwan saman an ɗauke, kuma an ɗauke wuta gari ya yi ɗif, an ɗauke wuta sannan duk gari ya ci kwalkwale. An yi ruwan dab da magaruba aka ɗauke ruwa, an zo za a yi magaruba kuma nefa ta ɗauke wuta misali, sai gari ya zama an samu duhu ko kuma wutar unguwar ta samu matsala don haka ba wuta, ga ruwa an yi an ɗauke shi yanzu kan ba ruwa ake ba, amma an ɗauke ruwan amma fa ga duhu ga caɓi. Wannan shi ma dalili ne da zai iya sa a haɗa tsakanin salloli. Ya kamata a fahimci karatun nan da kyau, don ana samun taƙaddama a masallaci wani lokaci wani ya ce a bai kamata a haɗa ba, wani ya ce a ya kamata a haɗa. Ba iya ruwan sama ba kawai, an yi ruwan saman an ɗauke gari da duhu ga caɓi, to za a iya haɗa salloli. La ma'az-zulmati wahdaha, a ba wai duhu shi kadai ba, ba inda aka samu duhu kadai ba, ba ruwan sama sai iya duhu, a to iya duhu shi kadai baya zama dalilin da zai sa a hada tsakanin salloli din. Wa fi jam'ihi lit-tin wahdahu, to a cikin hada sallar da mutum zai yi saboda caɓi kawai, saboda cakwalkwalo da caɓi na ruwan sama shi kadai, to a iya hada sallah ba duhu. Misali mu dauka kamar yanzu ba ga wuta ba, mu dauka an yi ruwan sama an dauke an zo sallar magariba, duk gari kam ko ina ya caɓe da ruwa, amma fa ga nefa ga wuta da haske ba duhu, shin wannan iya caɓin kawai zai iya bada dama a hada tsakanin magariba da isha mutane su tafi su gida? To anan ne kaulani mashhurani, anan ne malamai suka yi kauli guda biyu, maganganu guda biyu ne kuma duk sun shahara. Wasu suka ce za a iya hadawa, wasu suka ce ba za a iya hadawa ba, wa'annan su ne a kawali guda biyu duk kuma shahararru ne. Wannan shine maganar da Abul Hasan Ash-Shadhili ya kawo a cikin Iziya. Ga bari mu koma sharhin Dr. Mansur. Sai yake cewa lam yarid fi sunnah ما يدل على جواز الجمع بين الصلاتين لعذر المطر او المطر مع وجود الطين او الظلمه سيتي باب وني دليلي da aka samu a sunna da yazo yake bayani akan halaccin hada salloli guda biyu saboda uzurin ruwan sama ko saboda ruwan sama tare da chaɓi ko kuma ruwan sama tare da duhu walakin sai dai rawa malik Imam Malik ya rawaito hadithi fil Muwatta a cikin Muwattasa an Sa'id bin Jubair daga Sa'id bin Jubair tabi'i ne an Ibn Abbas radiyallahu an daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yarda qala yace salla Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adh-dhuhr wal 'asr jami'a wal maghrib wal 'isha'a jami'a fi ghairi khawfin wala safarin. Abdullahi dan Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu ya hada azhar da la'asar, kuma ya hada magariba da isha, kuma babu wani tsoro ba kuma a halin tafiya ba, ba a halin tsoro ba, ba a halin tafiya ba. Aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a zaman gida ana zaune ba wai a halin tafiya ba, yana cikin gari a zaune, amma azhar tazo ya hade ta da la'asar, magariba tazo ya hade ta da isha. Abdullahi dan Abbas yace kuma babu ba tafiya bace yana zauna, yana halin zaman gida ne, sannan kuma ba a halin tsoro ake ballantana a ce gari ba lafiya shi yasa aka hada salloli mutane suka shishige gidajen su, a ba tsoro ba tafiya. To a karkashin wannan hadisin qala Malik, Imam Malik shi a fahimta sai sai ce ora zalika kana fi matsari, ana ganin hakan ya faru ne a lokacin ruwan sama. Shi Annabi shi ana Abdullahi dan Abbas cewa ya Annabi ya hada azhar da la'asar, magariba da isha, ba a halin tsoro ba, ba a halin me ba tafiya. To sai Imam Malik ya ce ana ganin a halin ruwan sama ne, duk da nassin kaga bai ce saboda ruwan sama ba ne. Wannan athar din yana cikin Muwatta hadisi na 330. Wa rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin bi lafzin akhar, da wani lafzin daban, wa huwa shine salla yace sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra wal 'asr jami'a, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar azhar da la'asar ya hade su gaba daya, wal maghriba wal isha, da magriba tazo ita ma da magriba da isha su ma sai ya hade su jami'an yayi su baki daya, fi ghairi khaufin wala matsari. To kaga an samu karin bayani anan, ba a halin tsoro ba, ba kuma ruwan sama ba aka yi. Kenan ka hada da wacce ruwayar, ba a halin tafiya bane, ba a halin dardar bane, ba kuma a halin ruwan sama bane, aka samu annabi ya hada azhar da la'asar, ya kuma hada magariba da me isha. Kila ibn Abbas, an tambayi Abdullahi dan Abbas, lima fa'ala zalika, to kace ba a ruwan sama ake ba, kace ba a halin zaman dar ba, kace ba a halin tafiya ba, kuma annabi ya hada tsakanin azhar la'asar, magariba ta zo ma ya hada magariba da isha, to me yasa annabi yayi haka? Al Abdullahi dan Abbas yace kai la yuharrija ummatahu, kawai kada ya tsananta wa al'ummarsa, shine fikihun, kawai shine dalilin kai la yuharrija ko la yuharrija ummatahu, dan kada ya sa al'ummarsa cikin takura. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya san al'ummarsa ta shiga cikin matsi, baya san ta shiga cikin takura, amma ga ruwa ana ta yi da bakin ƙwarya a ce a hada sallah, cewa ba za a hada ba. Na fata an gane, ko an yi ruwan gari yayi sanyi a ce a hada sallah, wai a ce a ba za a hada ba. Ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tafiya, ba halin tsoro, babu halin ruwan sama, ya hada magariba isha, ya hada azhar da la'asar. Aka tambayi sahabin da ya rawaito hadisin Abdullahi dan Abbas, me yasa annabi kake ganin yayi haka? Yace yuridu ko kai la yuhurija ko la yuharrija ummatahu, dan kada ya sa al'ummarsa cikin kunci da takura. Akwai yanayikan da sukan mujuro a mutum ya hada sallolin zai fi masa sauki, a ce yayi azhar, in an juma ya dawo yayi la'asar, akwai haraj, akwai kunci, kuma shi addinin so yake dauke kuncin. A ce yayi magariba, in an juma ya dawo yayi isha, yana cikin wani yanayi da hakan zai takura masa, zai kuntata masa, kuma addinin baya son kunci da takura. Mafhum? Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi, hadisi na 705. To anan qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sai ce fa qawlu Ibn Abbas, wannan kauli, magana ta Abdullahi dan Abbas cewa jama'a annabi ya hada salloli, min gairi kaza wala kaza, ba sabida dalili kaza ba, ba sabida dalili kaza ba, laysa nafiyan minhu lil jam'i bi tilkal asbab. Abdullahi dan Abbas ba yana kore halaccin hada sallolin saboda waɗancan dalilan bane, dan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jam'in salloli ba a halin tafiya ba, wannan ba yana kore halaccin hada sallolin a halin tafiya bane, dan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada magariba da isha, azhar da la'asar ba a halin ruwan sama ba, to wannan ba wai yana kore halaccin hada sallolin a lokacin ruwan sama bane, dan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallar azhar la'asar magariba da isha ba a lokacin tsoro da halin dar ba, to baya nuna rashin halaccin hada sallolin an shiga halin tsoro ko halin dar. An fahimci wannan magana ta Sheikhul Islam? Bal ithbatun minhu, Sheikhul Islam yace bal ma wannan magana ta Abdullahi dan Abbas tana tabbatar da a hada sallah in akwai ruwan sama, a hada sallah in akwai halin tafiya, a hada sallah in akwai halin tsoro, a hada sallah in akwai halin kunci ko takura. Li'annahu, domin gashi annabi sallallahu alaihi wasallam an samu jama'a ya ma hada sallolin biduni ha ba tare da waɗancan ba, to ina ga akwai su kuma? Ba ruwan sama, ba tafiya, ba halin dar, ya hada salloli, to ina ga kuma akwai halin dar, ina ga akwai ruwan sama, ina ga kuma akwai halin tafiya. Wa in kana qad jama'a biha aidan, yace wa in kana, ko da yake ya kasance qad jama'a ya ma hada sallolin biha saboda waɗancan dalilan aidan har wa yau.
walau lam yukoda ma ba a ruwaito ba annahu jama'a biha, cewa ya hada salloli saboda ruwan sama ko saboda tafiya ko saboda halin tsoro, fajam'uhu bima huwa dunaha, to hada sallolin da yayi saboda dalilin da bai kai wadancan din ba, dalilun shi kansa gudan dalili ne alal jam'i biha akan yin jam'i ga waɗannan salloli bi dariqil aula, ta hanyar ma da tafi dacewa. Idan har ba tsoro, ba ruwan sama, ba tafiya, ya hada salloli, to min babil aula ya ma fi cancanta da dacewa a ce annabi ya hada sallolin da ruwan sama saboda dalilin tsoro, saboda dalilin tafiya. Fa yadullu alal jam'i, sai zamto shi kansa wannan hadithin na Abdullahi dan Abbas yana nuni ne akan hada sallolin lil khawfi, saboda halin dar wal madar, da halin ruwan sama. Wa qad jama'a, domin an samu tabbas annabi ya hada azhar da al'asar, bi arafa a arfa, wa muzdalifa ya hada magariba da isha a muzdalifa, min ghairi khawfin, ba da ha ba cikin halin tsoro ba, wala madarin kuma ba ruwan sama ba, ba ruwan sama akai ba, ba kuma tsoro ba, a arfa ya hada azhar da al'asar, da aka taho muzdalifa ya hada magariba da isha. Qam yace wa bi hadha istadalla ahmad, da wannan ne ma imamu ahmad shi ma ya kafa hujja, alal jam'i akan halaccin hada salloli, li hadhihi al umuri, saboda waɗannan al'amura, bi dariqil aula, ta ma hanyar da tafi dacewa, ya ma fi dacewa a hada salloli. In har an hada salloli ba wa'ancan dalilan, to ai in akwai su kuma min babil aula a hada sallah. Wa inna hadha al kalam, yace domin wannan magana ya dullu, tana nuni ala anna al jam'a li hadhihi al umur, akan yin jam'i saboda waɗancan al'amura, ruwan sama ko ainin tsoro ko tafiya, aula shi yafi dacewa. Wa hadha min babi tanbihi bil fi'l, kamar annabi yayi fadakarwa ne a aikace, ba ruwan sama, ba tsoro, ba tafiya, ya hada magariba da isha, ya hada magariba da isha, ya hada azhar da la'asar, to kamar fadakarwa ya a aikace, in akwai tsoro a hada, in akwai ruwan sama a hada, in akwai halin tafiya a hada, in akwai wani dalili me wanda zai sa a hada din a hada, kamar a aikace haka annabi ya nuna sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, domin shi idza jama'a, idan har annabi yayi jam'i, ya hada azhar la'asar, ya hada magariba da isha, liyarfa alharaj alhasila, dan ya dauke takura da ta zama akwaita, bidunil khawfi, liyarfa alharaj alhasila bidunil khawfi wal madar was safar, idan har annabi ya hada salloli dan ya dauke wa mutane takura da kuntata wadda aka samu ba tare da tsoro ba, ba tare da ruwan sama ba, ba tare da tafiya ba, fal harajul hasulu bi hadhihi aula an yurfa'a, to ai kunci da takurar da take akwaita, bi hadhihi saboda ruwan sama, saboda tsoro, saboda tafiya, aula an yurfa'a, to ai irin wannan ita shi yafi dacewa ma a dauke wannan kunci. Allah ya sa kun gane magana da malamin yake magana. An gane, idan an ya hada azhar da al'asar, magariba da isha, aka tambaye Abdullahi dan Abbas me yasa annabi ya kai ce yuridu Allah yuharrija ummatahu, baya so ne ya takurawa al'ummarsa, to idan har akwai takura a abinda ba ruwan sama ba, a abinda ba tafiya ba, a abinda ba tsoro ba, to in akwai tsoro ko tafiya ko ainihin wato ruwan sama, to ai kaga anan ma akwai alharaj, anan ne ma aka fi samun alharaj din, to kuma shi ya fi cancanta shi ma a dauke wa mutane, in dai ba sakit, ba ruwan sama, ba komai, an hada salloli, an ce dan ka a takura wa mutane, to kaga in akwai ruwan sama shi ya fi dacewa shi ma akwai haraj din, ka ce wa mutum yanzu ana shi yasa su kan su ladane sai sun abinna, sai ga ana ruwan sama mala, sai ka ji ladan yana hayya ala salah, to a fito kenan mutane ana ruwa kamar da bakin kwarya. an fahimta da haka in gari ya rude ana ruwa in ka zo kawai zaka kira sallah ne in kana cikin masallaci dan mutane su san lokacin sallah yayi ba dan su fito ba to da haka in ka tashi ba cewa zaka yi hayya ala salat idan ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ka ce ala sallu fir rihal da an ji irin wannan dawa an san to akwai uzuri ba cewa akai mutane su fito ba cewa akai su sallah a gidajen su والجمع لهذا اولى من الجمع لغيرها dan haka yin jam'in salloli laha ga waɗannan dalilai na ruwan sama ko na tafiya ko na tsoro aula to ai shi yafi dacewa min aljam'i sama da yin jam'in sallolin ligairiha ga wani uzurin da ba waɗannan ba wa qad jara al'amalu ala hadha aiki kuma ya gudana akan haka fi ahad alkhulafa a lokacin khulafa'ur rashidun aiki na a hada salloli saboda ruwan sama wannan aiki ne na magabata was-sahabatu mutawafirun kuma akwai a lokacin sahabbai suna da yawa ga khulafa suna hada salloli kuma ga sahabbai da yawa a lokacin fa annafi'in an karbo daga nafi' qal yace kana umara'una shugabanninmu sun kasance idza kanat laylatul matira idan dare ana ruwan sama cikin dare abda'u bil maghrib sai su dan jinkirtar da sallar magriba wa ajjalul isha sai su gaggauto da sallar isha qabala an yagiba shafaqu kafin shafaqi ya buye sai a sallace su gaba ɗaya sai mutane su watsi fa kana ibn umar abdullahi dan umar radiyallahu anhu ya kasance yusalli ma'ahum yana salla tare da shugabanni na wannan lokacin da suke hada waɗannan sallolin saboda ruwan sama fala la yara bi zalika ba asan baya ganin wani laifi akan haka yana bin salla akan haka yana gani an hada magruba da isha saboda uzurin ruwan sama ya bulli imamin da ya hada kuma ba tare da yayi wani inkari ba baya ganin laifi akan haka wannan isnadin sa yana da kyau sahihi ne akhrajahu ibnu abi shayba ya fitar da wannan ainihin wato a mujalladi na biyu shafi na 44 bi isnadin sahihin da isnadi mai kyau wa ali hisham bin urwa an karbo daga hisham ibn urwa qala yace ra'aytu abana ibn usmana yace naga abanu dan usman yajma'u baina salataini fil lailatil matira shi ma yana hada salloli guda biyu a lokaci daya a daren da ake ruwan sama al-maghribu wal isha magriba da isha fa yusallihima sai ya sallace su fa yusallihima shi hisham bin urwa yace sai ya sallaci wadannan magriba da isha din ma'ahu ko kuma fa yusallihima ma'ahu urwatu bin zubair sannan a bayan abanu bin usman akwai manyan ainihin wato tabi'ai sai su bi shi sallah haka shine yace fa yusallihima ma'ahu urwatu bin zubair Urwa dan Zubair wa Sa'id bin al-Musayyib da Sa'id bin al-Musayyib wa Abu Bakar bin Abdurrahman da Abu Bakar bin Abdurrahman wa Abu Salama ibn Abdurrahman da Abu Salama ibn Abdurrahman duk sai su bi shi sallolin nan da ya hada magruba da isha su ma su bi ai tare da su la yunkiruna hu kuma ba sa yi masa inkari kaga wannan din yana nuna a iya ana hada halaccin hada sallolin magruba da isha saboda ruwan sama wannan isnadin sa ya riga ya gabata sahihi wa qala an-nawawi fi sharh muslim imam an-nawawi a cikin sharh muslim yake cewa wa dhahaba jama'atun min al-a'imma yace wasu daga cikin manyan malamai sun tafi ila jawazil jam'i izuwa ga halaccin hada salloli fil hadari a halin zaman gida ba a halin tafiya ba lil hajati saboda bukata liman la yattakhidhu ada amma ga wanda bai riki wannan abu ya zama masa al'ada Imam an-Nawawi yace da yawa malamai sun tafi akan halaccin mutun ya hada azhar da al'asar ko ya hada magruba da isha kuma ba a halin tafiya ba a halin zaman gida saboda bukatar da ta taso ta yin hakan amma kada ya maida mu abin ya zama masa al'ada wa huwa qaul ibn sirin wannan shine qaulin ibn sirin wa ashhab wannan shine qaulin malam ashhabu min ashabi malik daga cikin almajiran imam malik wa hakahu al-khattabi kuma wannan ita ce maganar da malam khattabi ya hakaito ta anil kaffal ashashi al-kabir, daga kaffal, wannan al-kaffal din wato a wani malami ne da ake kira Abubakar ibn Muhammad ibn Ali ibn Isma'il ashashi al-kaffal al-kabir. An gane ko babban malami ne ainihin wato a mazhabar Shafi'iyya. Min ashabi Shafi'i, daga cikin almajiran Imam Shafi'i, an ruwaito wannan magana daga gare shi, halaccin hada salloli in akwai bukata, amma kada mutum ya zama ko da yaushe yana yi ya maida shi ya zama al'ada. Wa an Abi Ishaq al-Marwazi, haka an ruwaito daga Abi Ishaq al-Marwazi, an jama'atin min ashabil hadith, da kuma an ruwaito daga wajen malamai da dama cikin manyan malaman hadithi. Wa ikhtara Ibn al-Munzir, kuma wannan shine fatawar da Ibn al-Munzir ya zaba, wato cewa ya halatta a hada azhar al-asr ko magariba da isha, saboda bukatar da ta taso ta yin hakan, amma dai kar a maida abin ya zama al'ada. Qala al-Khattabi fi ma'alim as-sunan, malal Khattabi ya fada a cikin littafin ma'alim as-sunan, yace wa qad ikhtalafa an-nasu fi jawaz al-jam'i bayna as-salatayn, yace hakika malamai sun tattauna, sun karu juna sani, sun samu sabani wajen halaccin hada salloli guda biyu, lil matar, saboda ruwan sama, fil hadar, a halin zaman gida. Malamai sun yi sabani, shin a iya hada salloli guda biyu a halin zaman gida, wato saboda ruwan sama? Fa ajazahu jama'atun min as-salaf, da yawa wasu cikin magabata sun halatta hakan. Ruwaya dhalika an ibn Umar, an ruwaito wannan daga Abdullahi dan Umar, shima yana ganin halaccin hada sallah magariba da isha saboda ruwan sama. Wa fa'alahu Urwa, haka Urwa bin Zubair ya aikata hakan. Wa ibn al-Musayyib, da kuma Sa'id ibn al-Musayyib. Wa Umar bin Abdul Aziz, da Umar bin Abdul Aziz. Wa Abu Bakar bin Abdul Rahman. Wa Abu Salama. Wa ammatu fuqaha'ul Madina, da dukkanin fuqaha'u na Madina duk sun tafi akan halaccin haka. Wa huwa qawlu Malikin, kuma wannan shine kaulin Imam Malik, wa Shafi'i, da Shafi'i, wa Ahmad, da Ahmad, halaccin hada salloli saboda ruwan sama. Wa min ahli al-ilm, a cikin malamai ma akwai man tawassa'a, wanda suka fadada fa ajazal jama'a, a cikin malamai akwai wanda ya fadada ma ya halatta hada sallolin guda biyu, li ashabil a'zar, ga masu uzurruka, kalmarid, kaman mara lafiya, yana jin jiki a ce azhar ya tashi ya salla, in an jima kuma zuwa al'asr ya kuma a kuma ce ya tashi ya salla. To akwai cikin malamai akwai wanda suke ganin mara lafiya kawai in lokacin sallah ya sai ya hada magariba azhar da al'asr, in magariba ta ya hada magariba da isha sa shike, saboda me suka ce lil mara, saboda rashin lafiya. Wal kha'ib, da wanda yake cikin halin tsoro, gari ba lafiya, an dai dan samu fitowa haka a tsorace, an zo za a yi sallah, to sai a hada azhar da al'asr, kowa ya kuma ya nemi guri ya buya. Magariba da isha ita ma an zo, maimakon a ce azhar a fito, la'asar tsoron nan fa yana nan a azhar, a lokacin la'asar ma halin dardin yana, to sai a sauƙaƙa wa mutane halin dardin, su kaje su hade azhar da la'asar din su, magariba da isha din su. Wal mustahaba, haka ma mai fama da jinin istihaba, ita ma yi mata afuwa, mace mai jinin istihaba, ba jinin haila ba, jinin istihaba wannan na cuta din, to shi ma mace za ta iya ta hada azhar da la'asar dinta, ta hada magariba, dan yawanci suna fama da matsalolin kokonto, matsalolin kullun cikin tambaya suke, malam ya hukuncin kaza, to shikenan kawai sai ta hada azhar da la'asar dinta, shikenan lokaci guda, magariba da isha dinta ma sai ta hada. Wa man bihi salasu bawl, da mai yoyon fitsari, mai yoyon fitsari shi ma larura ce, akwai wanda saboda larurori irin na zamani ko saboda cutar sukari ko kaza kaza sai ga wani fitsari ba ya iya rike shi, an gane ko, to saboda wannan larurar in an jima kaza, in an jima kaza, to in ya samu dama yanzu yaga cewa ba fitsarin yanzu, sai maza maza ya hada azhar da asr, in sai ya hada magariba da isha, in lokacin magariba da isha yayi. Waliman khafa ala nafsihi, haka ya halatta mutum ya hada sallah saboda yana jin tsoro akan kansa, an bayyana yana tsoron hanyar da yake fitowa yana zuwa masallaci, ko hanyar da suke fitowa, ko inda suke fitowa su yi sallah, to akwai tsoro, to nan ma in suka zo sai su hada azhar da la'asar din su, sai su tafi, magariba in ta zo sai su hada magariba da isha sai su tafi saboda tsoran da mutum ke ji a karan kansa ko inda yake tahowa ko inda duk akwai irin wannan aw malihi ko yana tsoran dukiyarsa aw irdihi ko yana tsoran mutuncinsa dararan akwai wata cutarwa yalhaquhu da za ta riske shi bi tarkil jami'i in yaki hada sallolin yana tsoron yana akwai barazana da yake tsoro ko a dukiyarsa ko a ransa ko a mutuncinsa in yake hada sallolin to sai ya hada azhar da al'asar dinsa ya hada magariba da isha ina fata an gane misali aka samu wani yanzu kamar misalin lokacin Hajjaji bin Yusuf ya ce zai hada sallah kace kai ba ka hada ba an fahimta aka samu shugaba mai irin wannan yace hada sallah zani kace ba za ka hada wakila sai ka rayu a prison ko ya sa a kashe mutum ko ya sa a rushe mutum gida ko ya sa a kwace wa mutum rumfa a kasuwa shikenan duk kaga wannan tsoro ne sai mutum ya hada sallolin qala shaykhul islam shaykhul islam yake cewa awsa wa awsaul madhahibi wato mazhabo a cikin mazhabobi wanda tafi kowace fadi akan wannan mas'ala mazhabu ahmad ita ce mazhabar imam ahmad bin hanbal tafi kowace fadadawa game da mas'alar hada salloli din fa innahu nassa domin shi imam ahmad ma yayi bayani ya nassanta bi jawazil jam'i halaccin hada salloli lil haraj saboda takura kawai wa shugul da kuma shagulgula shi Imam Ahmad yana ganin idan mutum yana cikin shagulgula ango ne an fahimta haka ana ta kada shi yayi nan abin nan an gane ko saboda haka wata sallar ma yace sai lokacin ta sai lokacin ta wuce babe ba shikenan kawai shine da nemo gidan haya an ce kuma sai ya nemo motar da za a je daurin aure kuma ma bai kammala fentin gidan ba kuma kaza akaga akwai shugul ko ita kanta amaryar maimakon kin sallar nan da suke yi an kashe mata 30,000 a fuskar ta ita ba ta iya wankewa ba sai ka bata fatawa ta azhar da al'asar sai ta je wajen make up din magariba da isha in yaso sai ta yi ta a lokacin isha sai ta yi jam'u ta'khir sai an kawo miji ya gani sannan sai a wanke kuma sai a sallar magariba da isha an gane ko shi Imam Ahmad ma'ana ya fadada akan wannan matsala yana ganin duk abin da yake akwai haraji yanzu ta zo ta kwalliyar naira 30,000 ko 60,000 a ce ta wanke da azhar shikenan 60,000 da ba haraji akwai haraji an fahimta akwai haraji amma sai ka yarda ba kai aka ba fatawa ba mata aka ce ko kai mace ne kai baka san yadda suke ba yanzu wata sai ta ki yin azhar da al'asar da magariba sai da ishan kila sai cikin dare duk ta hada ta yi su amma an samu wadda ta damu da sallah wata ma shikenan sai dai afallawa amma salaf an bayyana to shi Imam Ahmad ya nassanta kai ce in dai akwai haraj an bayyana yanzu wanda ya dogo tafiya kuma tafiyar ta zo da wahalhalu mota ta lalace sun kai wajen kwana biyu a daji an jikkata an sha wahala aka dawo gida ana zuwa gida sai wajen azhar suka zo akwai gajiya ga basi bacci ba saboda zullumin hanya da fargaba kenan kawai sai yana yin wankansa sai ya azhar da al'asar dinsa sai cika a tashe shi kashe wayoyinsa sai ya kwanta kenan ita macinsa haka suna ba da fatawa likita zai yi operation kuma ana ganin tiyata za ta ɗauke shi awoyi da yawa za a shiga da azhar sai da magariba za a fito da shi da wanda za a yi wa tiyata duk sai su yi jam'u sai su jam'in sallolin su haɗa azhar da al'asar ɗinsu shi kenan sai shi likita ya shiga ɗakin tiyata kuma shi ma wanda za a yi wa tiyata a shiga da shi ina fata an gane akwai kawai abin da ba a so irin haɗa sallolin kai ya zama mutum al'ada kamar yadda shi'a suke yi kawai duk su kaiwa ya zama musu al'ada azhar da al'asar din su hadawa suke magariba da isha su hadawa suke wa yadullu alayhi hadith ibn abbas alladhi rawahu muslim kuma hadisin abdullahi dan abbas ma wanda imam muslim ya rawaito yana nuni akan haka fi sahihi an abdullahi ibn shaqiq daga abdullahi ibn shaqiq qala yace khataba ibn abbas bil basra kaji ko yace Abdullahi dan Abbas yayi mana huduba a Basara yawman wata rana ba'ad al-asr bayan al-asr hatta garabati shamsu har rana ta fadi wa badatin nujum taurari suka bayyana waja'ala an-nasu yaquluna sai mutane ka san mutane daga jan hakuri sai ake ta ce as-sala as-sala shi yana ta huduba yana ta wa'azi yana wa mutane tun fa bayan al-asr magariba tayi wa badatin nujum har taurari suka fara bayyana to shine ake ce masa as-sala as-sala karamakan Allah lokacin sallah qal me ba mu labarin yace fa ja'a rajulun min bani tamim la yabtur wa la yanthani sai ga wani mutum dan kabilar bani tamim yazo yana ta as-sala as-sala la yabtur ko yankewa baya yana ta maimaita as-sala ba wa la yanthani baya saurarawa yana ta maimaitawa yana ta as-sala as-sala faqala ibn abbas abdullahi dan abbas yace atu'allimuni bi sunnah atu'allimuni bi sunnah la ummalak wannan kaje ka duwa zaka zagi ne an gane ko kaga soko kai kai zaka karantar da ni sunnah atu'allimuni bi sunnah ahalul bait dan gidan dan cikin gidan yanzu yana abuna wai ka tashi kana as-sala kuma halin mutanen mu ne kaji ashe ba sabo abu bane tun da kaji tun zamanin sa Abdullahi dan Abbas thumma qala sannan yace ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas yace ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallad dhuhra wal asra والمغرب والعشاء ناغا النبي صلى الله عليه وسلم ياي صلر الظهر ياي العصر ياي مغربا ياي عشاء معناه يا هدا الظهر ده العصر يا هدا مغربا ده عشاء قال عبد الله بن شقيق عبد الله بن شقيق yace fa haka fi sadri min dalika shay sai wani abu naji ya danyi min kaikayi game da abin da ya fada a kirjina kaji fa ma'ana tunda kaman ya faɗa abin yana fushi shi sai dan ji kaikai ya hada azhar la asr magriba da isha yace sai na dan ji wani kaikai haka a zuciyata fa ataitu abu huraira sai na je wajen abu huraira fa sa'altu sai na tambaye shi wai an samu randa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada azhar da la asr ya hada magriba da isha fa saddaka maqalata yace kwarai kuwa gaskiya ne sai ya gaskata maganar Abdullahi dan Abbas wannan hadithin yana cikin Bukhari hadithi mai lamba ta 543 Imam Muslim hadisi na 705 qala shaykhul islam shaykhul islam yace fa hadha ibn abbas ka duba ga Abdullahi dan Abbas lam yakun fi safarin ba a halin tafiya ba wala fi madarin ba a lokacin ruwan sama ba ya hada salloli wa qadis tadalla bima rawahu ala fi'lihi kuma ya kafa hujja game da abin da ya ruwaito ala fi'lihi akan abin da ya aikata ya aikata hakan kuma yayi hujja da abin da ya ruwaito fa ulima to anan ne aka gano cewa annal jam'al ladhi rawahu lam yakun fi madarin ashe wannan jami'in hada sallolin da ya ruwaito cewa annabi yayi ashe ba saboda ruwan sama bane walakin kana ibn abbas fi amrin muhimmin sai dai a wannan lokacin da Abdullahi dan Abbas ya hada sallolin ya kasance cikin wani muhimmin al'amari min umuril muslimin daga al'amarin da ya shafi musulmi ya khatubuhum yana musu huduba bima ya hatajuna fi ma ya hatajuna cikin abin da suke da bukata ila ma'arifati zuwa sanin wannan abu wara'a sai kuma ya ga annahu cewa in kafa ahu in ya yanke wannan bayanin da yake wa musulmi yace ai sallah an anyi sallah a dawo a dora wana zala ya sauko da kan munbari fatat maslahatu to maslahar wannan lokacin za ta kubuce kila wani ma da anyi sallah yace shi bari yana da uzuri tafiya fa kana zalika indahu da haka wannan sai ya zama shi a wajen Abdullahi dan Abbas
min alhajatin lati yajuzu fiha aljam suna daga cikin irin bukatun da ya halatta wato ya halatta a hada salloli a cikin su kaji dalilin da yasa ya hada sallolin ba ruwan sama akai ba ba wani halin tsoro bane hudu ba yake wa mutane bayan la'asar kuma wa'azin ya dau abin nan kamar yanzu dai da za ka ga wani lokaci ana lecture bayan ko da ke bayan magariba ne ko sai a kai ta har wajen karfe 10 na dare wannan ai ba matsala dama wannan wazi ko eh wazi tunda sai an yi magariba dama sai a shiga lecture sai ga in lecture ta malamai da yawa ne zan su magana sai ga an kai har 10 na dare ko 9 da wani abu wannan tunda isha ce dama duk lokacin ta ne ba matsala amma abinda Abdullahi dan Abbas ya hada sallolin yayi saboda kawai lecture da yake wa mutane yana ganin in ya katse yace bari ai sallah in akai sallah a dawa dora to kaman maslahar za ta kufce sakon da ake so a isar ba zai isa duka ba dan haka shi a wajensa wannan yana daga cikin bukatun da ya halatta a hada salloli a kansu fa innan nabiy sallallahu alaihi wasallam yace domin hakika annabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bil madinati yana hada salloli a madina li ghairi khawfin ba da tso ba saboda dalilin tsoro ba wala makarin ko ruwan sama ballil hajati ta'arudu lahu bal saboda kawai annabi yana hada sallolin saboda wata bukata da ta bujiro masa a daidai wannan lokacin kama qala arada allah yuhrija ummatahu kamar yanda dai shi Abdullahi dan Abbas ya fada ko kamar yanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna baya so ya takurawa al'ummarsa ko kama qala kamar yanda Abdullahi dan Abbas ya ce arada annabi yayi nufin Allah yuhurija ko yuharrija ummatahu kada ya sa al'ummarsa cikin takura kenan duk wani abu da zai zamanto akwai takura ga al'umma to wannan abun zai iya bada dama a hada sallolin azhar la'asar magariba da isha kaga ruwan sama yana ciki an fahimta sanyi ma in sanyi ana abun nan kamar nan kaga budaddan guri ne ba musallaci bane rufaffe ta ko ina iska ga tana busowa da salloli duk yana cikin azhar irin wannan kabi da malamai suka yi magana akai wa qala to an ce lokaci yayi ne to sai mu tashi wa qala al-Sheikh Ahmad Shakir insha Allah abin da mu karanta zama dai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban